أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يهك بركة مدسادوا أولا مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قبدا كراتم منا أمدة الفقه واللفاوة الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. Wannan shine majalisi na 56 a cikin karatun wannan littafin. Muna 14 ga watan Rabiul Akhir, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 6 ga watan goma a kalandar Bature 2025. Idan ba manta ba, wancan sati mun shiga sabon littafi wanda yake mana bayani akan hajji da umara. Yau insha Allahu za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan al-mawaqit, shine miqati, abinda malam Bahaushe yake cewa miqati. Idan muka dauki kalma al-mawaqit, jam'i ne na miqati, shine al-waqtul madrub lil fi'li wal mawdi', shine duk wani aiki wanda aka sanya mai lokaci ko kuma aka sanya mai wuri, shi ake kira da al-miqata. Malumanmu na fiqh suna cewa idan aka ce maka al-mawaqit shine zamanun nuski wa mawdi'il ihram lahu, shine lokacin yin aikin hajji da lokacin da wuraren da aka sanya inda za ka ɗauko aikinka na hajji ko kuma na umara. Wannan shi ake kira da al-mawaqit. Shi ne malam ya buga mana babi diddin ya karantar da mu wannan aikin na hajji da za a yi shi, yana da wurare na lokaci, yana da wurare ko yana da kwanuka na lokaci, kuma haka yana da wurare wanda duk wanda zai yi aikin hajji ko na umara wajibin shi ne ya ɗauko aikin hajjin nan ko na umara daga inda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce mai ya ɗauka, ko kuma daga inda aka kirda dami aka ce mai ya ɗauko aikin hajjin shi ko kuma aikin umarar shi. Shi ne malai ya kawo yake cewa wa miqatu ahli al-madinati zulhulayfa wa ahli ash-shami wal-maghribi wa misr al-juhfa wal-yaman yalamlam wal-najd قرن والمشرق ذات عرق فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالخطاب أو الحطاب ونحوه ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. Malaiki cewa miqat, mutanen garin Madina shine Zulhulaifa,
wa ahlu sham miqatin mutanen garin sham mutanen garin sham zamu zo zamu sharhi sune kasashe Palestine Suriya Lebanon dukan su inna ana kiran su da ahlu sham su kuma da mutanen Maghrib sune wanda suke kusumcin garin Makka ko wanda suke kusumcin Saudiya yace wa Misra da mutanen garin Misra al-Juffa miqatin su shine Juffa wal Yaman mutanen garin Yaman kuma miqatin su shine Yalamlam su kuma mutanen Najd mala yace shine karnu karnul manazil yace walil mashriqi zatu irqin mutanen da suke gusura afwan maghrib shine yamma ko shi kuma mashriqi shine gusumci mutanen da suke gusumcin Saudiya ko gusumcin harami su kuma sune miqatin su shine zatu irqin kaman mutanen Iraki yace fa hadhihi al mawaqif wa innam murari wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata yace li ahliha sune na wannan mutanen wanda aka zana maka mutanen garin Madina mutanen Sham mutanen mu ire-iren wanda muke gabacin Saudiya da mutanen Misra da mutanen Yaman sune dai wannan wurare da aka zana maka yace wali kulli man yamurru alayhi man yamurru alaiha kuma da duk wanda yake wucewa zuwa ga wannan wurara tahiya ce ta kama shi misalin ya ta yace na zai dawo he ya biyo ta wannan wuri miqatin shi wannan wuri shine miqatin shi yace wa man manziluhu dunal miqati duk wanda masabikin shi ko gidan shi ba wurin da ake iya daukar miqati ko bai kai inda ake iya daukar miqati ba yace fa miqatuhu min manzili miqatin shi gidan shi shine miqatin shi yace hatta ahlu makkata yahilluna minha lihajjihim mutanen garin makka za su dau harama aikin hajjin su ne anan garin su anan inda suke daga gidajen su ba sai sun koma ba sun dauki wani harami ba yace wa yahilluna lil umrati min adna al hil sai dai mutanen garin makka in sun tashi yin umara za su tafi ne su yi miqatin su ko miqatin su za su dauke shi ne a wajen harami shine nan masjidu aisha ko kuma nan kewayen jami'atu ummul qura abinda ya shafi arafa ko kuma can wannan ja'ran dukkan inda mutun ya dauka yayi didi yace wa man lam yakun tariquhu ala miqatin duk wanda hanyar shi bata kasance ba akan hanyar miqati ba yace fa miqa tuhu hadawa aqrabaha ilayhi miqatin shi zai kirdada ne daidai gwadgwadon inda wuri ya kama kenan zai daidaita misalin ya huto daga wannan hanya sai aka ce a miqatin shi gashi can sai ya kirdada yace in nazo daidai wannan wurin shi yake daidai da wancan miqatin da addini ko shari'a ta gindaya a dauki miqati anan sai ya dauki miqatin shi anan kamar yanda aka yi wa mutanen Iraki wanda aka sanya musu karnul manazil azatu irqi zamu zo zamu sharhi akan haka yace wala yajuzu liman arada dukhul makkata baya halatta ga wanda ya nuhaci shiga garin makka tajawuzul miqati ya huce miqati ghayra muhrimin baya dauki harama ba aikin hajji ko na umara ba yace illa liqitalin mubahin sai dai ga wanda yayi nihin shiga garin makka dalilin wani yaki wanda yake na halak aw li hajatin tatakarraru ko kuma dan wata bukata wanda ko da yaushe tana maimaituwa yace kal hattabi kaman mutumin da yake huta garin wajen harami yayi icce ya dawo cikin harami yace wannan babu alaihi akan shi ya dauki ita ma masala ce wanda take da sabani zamu zo kanta yake cewa wa nahwihi da makamanta haka summa idza arada nusuka annusuka yace sai kuma idan wannan mai yin harami ya nuwaci aikin hajji ko na umara ahrama min mawdihi zai yi ihrami a inda yake bayan ya riga ya shigo ba tare da daukan harami ba amma dai da niyya ya shigo ta yin aikin hajji ko kuma na umara zamu zo kan masala yace wa in jawazahu ghayra muhrimin idan ya riga ya huce miqati ba yana mai daukan harama ba yace raja'a fa ahrama min almiqati sai ya dawo yayi ihrami ya dawo harama yin aikin shi na hajji ko na umara ko aikin shi na aikin hajjin shi aikin hajjin shi tunda shine ake yi wa fidiya yace sai ya dawo ya dau harama a inda ya kamata ya dau harama yace wala damma alaihi babu jini a tare da shi yace bi annahu ahrama miqatihi saboda ya dau harama daga miqati fa in ahrama min dunihi idan ya dau harama koma bayan wuri wanda yake na miqati yace fa alaihi damun da kai jini ya rata akan shi sawa'un raja'a ila almiqati koda ya koma miqatin ya dau harami aw lam yarji ko kuma bai koma ba ita wannan masala magana ce wanda take da sabani wurin malamai yace wal afdalu abinda yahi fadala alla yuhrama qabla al miqati kadda mai yin aikin hajji ko umara yayi dau harama kamun ya tahi ko kamun ya iso miqati misalin yana kan hanya ya huto daga garin Kano zai isa Saudiya sai aka zuto kamun a isa inda ake cewa an zo miqati kurum sai ya dau niyyar harami yace to in yayi hakan babu laifi a gare shi amma dai abinda yahi ya bari inda khususan in ka dauki jirgi irin na Saudiya daga an zo suna nuna maka ka zo miqati haka wa an su ma daga cikin jirage zaka gani a ikrarin suna nuna ka iso miqati idan ya zo nan kai tsaye inda aka ce nan ne miqatin sai ya kirdada yayi harama lalle ya dau harama aikin aishi aikin shi na umra ko kuma aikin shi na haji yace fa in fa'ala fa huwa muhrimun amma dai idan yayi haka tabbas ya shiga cikin halin ihrami kuma ya zo ya wuce ta miqati yace wa ashhurul haji su kuma miqati na lokaci shine wannan watanni na aikin haji shine shawwal da zulqa'ida da ashara min zulhijja kwana 10 na watan zulhijja ita ma masala ce wanda take da sabani wurin malamai wannan shine karatun bakin mi dan sharhi da dalilai akan abinda malam ya kawo malai yake cewa wannan shine babu wanda zai maka bayani akan lokuta na aikin haji da umma a lokacin lokuta na aikin haji haka da lokaci ko wuri wanda ya kamata mai aikin haji ko umara ya dau harama aikin shi na haji ko na umara shine malai ya zano mana wurare wanda addinin musulunci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su kasance miqati ne na wuri ga wa'ansu mutane wanda suke zawwa ta wannan hajjoji yace wa miqatu ahlil madina ahara da mutanen garin Madina yace miqatin shi shine Zulhulaifa shine wani wuri daga yanzu gena nan gab gena nan ma cikin gari za a ce daga kagin gangaro zaka samu kanka kamar kana cikin garin Madina to wannan wuri shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware wanda yake ce wanda ya sanya mutanen garin Madina idan sun muto daga garin Madina sun zo wannan wuri sai su dau harama aikin su na hajji ko kuma na umara shine a wannan a yanzu a wannan a yanzu ake ce mai Abiyaru Ali da kai rijoyi na Ali na Abi Talib wanda ake ce mai Abiyaru ake ce wurin Abiyaru Ali Hede sunan da yayi rinjaya shine Zulhulaifa shine Zulhulaifa wannan shine miqati na farko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ma mutanen garin Madina a da sai kai tahiyya ta azo a gari sannan ka iso wannan wurin amma dai yanzu ya shigo cikin gari kurum daga mutun ya zo sai wasala zuwa garin Makka sannan mutun zai ya dauki zamu zo kan babi na ga malam zai mana ya ake daukan harama ta yin aikin hajji ko kuma aikin umara shine nan kenan muna kan miqati miqatin mutanen garin Madina shine Zulhulaifa yace wa ahlu shami mutanen garin Sham sune imma mutanen da suka fito daga Palestine ko mutanen da suka fito daga Suriya ko mutanen da suka fito daga Lebanon da wanda suke kan wannan hanyoyin miqatin sa shine al-Juffa haka mutanen da suke gusumcin ko yammacin Makka su ma dukkan su miqatin sa shine ake kira da al-Juffa mutanen mu mutanen Afrika dukkan mu idan mun mutu wannan mu shine muke daukar shi a matsayin miqatin mu haka mutanen da suka fito daga garin Misra su ma miqatin su wannan wuri shine dukkan wanda ya fito daga Afrika ta yamma Afrika ta arewa dukkan su suka samu wuraren da suke yin miqati shine wannan wuri wanda ake kiran shi da al-Juffa sai dai Juffa a lokacin da aka yanka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Juffa ta kasance ita ce miqatin wa'annan mutanen na Sham da Maghrib da Misra a lokacin nan wuri ne wanda yake jigawa amma dai yanzu wurin dukkan shi ya ruwa ya limke shi babu wani wuri wanda zaka zo ka ganshi saman kasa ka ce wannan shine ake kira da Juffa shi sanya he aka mutso da miqatin aka mero shi Rabiga Rabiga wuri ne wanda yake kilo 12 sakankanin shirshida ainihin Juffa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka miqatin mutanen garin Sham mutanen Maghrib da mutanen Misra yanzu a wannan wuri anan ake yin miqati kuma idan ka dauka daga wannan Rabiga zawwa Makka zaka same shi ku zawwa harami zaka same shi ku kilo 200 tsankanin shi da shi da haram wannan ke da miqatin mutanen da suka fito daga Sham daga Maghrib daga Misra dukkan su ana za su yi miqatin sai go za su dauki haramun su ne a Juffa ko kuma a yanzu wuri wanda ake ce mai da Rabiga yace wal yamanu yalamlam, mutanen garin Yaman kuma idan sun muto inda za su dau harama aikin su na hajji ko na umara shine wuri wanda ake kiran shi da yalamlam, shine yanzu ake kiran shi as-sa'diyya, tsankanin shi da shi da harami zaka samu kilo 80 daidai da shi da harami, wannan wuri shine yanzu zaka same shi idan ka nemi yalamlam baka same ta ba, yayin ka samu as-sa'diyya, wannan wuri shine mutanen garin Yaman idan sun zo anan suke tsayawa su dau haraman su. Yace su kuma mutanen karnu, mutanen Najd su ne mutanen da suke daga Riyad, abin da ya gangaro su ne Najd nan, Qasim da sauransu, su kuma suna daukan miqatin su ne da karnul manazil, nan malam sai kawo ya takaita ya ce ma karnu shine ake kiran shi da karnul manazil a wancan lokacin, a yanzu kuma ana ce mai as-sailul kabir ko kuma as-sa'aliba, wannan wuraren su ne mutanen garin mutanen Najd wanda suke musan bayan maci wannan gabaci za a ce, ko kuma shi dai mutanen da suke nan Qasim, Najd, Riyad dukkan su idan sun zo inda za su dauki harbin su shine karnul manazil ko kuma as-sailul kabir ko kuma as-sa'aliba, shi ma idan ka dauka adadin nisan da yake tsankanin shi da harami shine kilo 80 daidai, kuma wa'annan dukkan su wa'annan wurare miqatin nan guda hudu wanda malin ya kawo mana, ka koma kan hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi, hadisi Abdullah ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana wuraren da zamu dau harama aikin mu na hajji ko na umara, sai ya sanya yace mutanen garin Madina sai aka sanya musu Zulhulaifa, su ko mutanen Sham aka sanya musu Jufa, su ko mutanen Najd aka sanya musu Qarnul Manazil, su ko mutanen garin Yaman aka sanya musu Yalamlam, yake cewa hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajj wal umra, yake cewa wannan wuraren da aka ce muku, wannan wuraren nan za ku tsaya ku dau harama aikin ku na hajji ko na umra na wa'annan mutanen ne da aka ambata, mutanen mazamna wannan gari wanda aka ambata, mutanen garin Madina ita ce Zulhulaifa, mutanen Sham su kuma an musu afwan, mutanen Sham Jufa, mutanen Najd Qarnul Manazil, mutanen kuma Yaman Yalamlam, yake cewa kuma waliman ata alayhinna, duk wanda hanya ta sanya ya biyo wannan hanyar shi ma zai tsaya yayi mi ya dau harama aikin hajjin shi ko na umara a wannan wuri, yake cewa min ghairi ahlihinna, koda ba ƴan gari bane ba, koda ba mutanen garin Yaman bane ba, koda ba mutanen garin Madina bane ba, in dai hanya ta kawo su to za su tsaya anan su dau harama aikin su na hajji ko kuma na umara, yake cewa wa kana duna zalika fi man haisu ansha'a, wannan zamu zo kan shi a cikin riwayar ta Abdullah ibn Abbas, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda bai iso miqati ba yayin yunkurin aikata aikin hajji ko na umara to zai dauki aikin hajjin shi ko na umara a inda yake ba tare da yayi baya koma daukan miqati ba, ko ya koma miqati ba ya dau har ma aikin shi na hajji ko na umara, yace hatta ahlu makkata min makka, kai hamma mutanen garin makka idan sun tashi aikin su na hajji za su yi aikin su na hajji ne, za su dau har ma aikin su na hajji a cikin garin Makka, a cikin gidansa zai yi wanka ya sanya ihramin shi ya huto ya tai aikin shi ya tahiyaye abin da ya kamata. Zamu zo kan masala, sai malai yake cewa walil mashriqi zatu irqin, mutane wanda suke yan gusum da Makka su kuma za su dau harama aikin hajjin su ne a zatu irqa, wani wuri wanda yake ce me da zatu irqa, wanda a yanzu mutanen garin Iraq idan sun zo suke tsayawa a wannan wuri ana kiran wurin Ad-Dariba, anan wurin suke tsayawa su dau aikin su dau harama aikin su na hajji ko kuma na umara, shi ma yana daidai kilo 86 garin Makka, wannan ba shari'a ba, manzo Allah ba zuwa yayi lissafa ba, ba zuwa yayi wannan ya sanya ba abin mai zire ba, kurmi idan ka dauka dukkan su wa'annan banda na Madina zaka same su dukkan su masafar batta wucewa kilo 80 tsankanin su da haramin Makka. Wannan zatu irqi idan muka koma hadisi na Abdullah ibn Abbas wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi, bai kawo mana bayanin zatu irqi ba, zatu irqi da kai hadisin da Imam al-Bukhari ya wutar da shi, hadisi Abdullah dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa mutanen garin Iraq sun zo wurin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa ya amirul mu'minin ya kai wannan jagora na mummunai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa mutanen garin Najd ya sanya musu Qarnul Manazil ya kasance wuri ne wanda za su ringa tsayawa suna daukan harama aikin su na hajji ko na umara, yake suke cewa shi kuma wannan karnul manazil in idan aka lissafa a wuri ne wanda yake jurun an tariqina, yace wuri ne wanda yayi hannun riga da hanyar mu. A lokacin nan Umar sai yake cewa kuleka ku gani wani wuri ne wanda yake daidaito akan hanyar ku na daga karnul manazil. A lokacin da aka leka aka daidaita, sai ya kasance wannan zatu irka, wannan wuri wanda ake kiran shi zatu irka, shine yake daidai da wannan wuri wanda ake kiran shi da karnul manazil. Yace musu to wannan shine miƙatin ku, daga nan idan kun zo karnul manazil zatu irka, daga nan za ku ringa daukan haramin aikin ku na hajji ko na umara, shi kuma daidai yake da karnul manazil. Kenan inda za a samu kamar daidaituwa, a ce misalin daga nan an yi santa, abinda zai baka shine miƙatin zulhulaifa, to daga nan kai da baka iya gittawa kai dogon tafiya kai za ga yake ka koma can, kana iya dauka anan. Malam zai kawo mana mas'ala anan gaba. Wannan shine dalili, duk da kasancewar hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi, da kai riwaya wadda ta zo ta riwaya ta Jabir da Abdullah bin Amr bin al-As, wanda Imam Ahmad ya hutar da su, suna bayani suna cewa ai ba ma Umar bane ba, yarda Allah shi tabbata a gare shi, ya wakatawa mutanen ko ya sanyawa mutanen garin Iraki ya kasance zatu irkin shine miƙatun su, yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma ya sanya musu. Wannan kaga wannan mas'ala kenan ta samu ƙarfi, haka malumai dukan sun yi ijma'i akan duk lokacin da aka samu daidaituwa inda kake da inda miƙatin yake, ana iya santa ya kasance hazar kenan, da kai daidaituwa wurin masafa. Misali in aka dauka daga nan zuwa ta in, daga nan in aka miƙa zaka gani ya baka daidai wurin da za a iya kiran shi wancan wuri ne wanda yake na miƙati, to kai da kake nan kana iya daukan haramunka a wannan wuri. Shine irin kiyasin da aka yiwa mutanen garin Iraki, su ne wanda suke hutawa daga Iraki, wanda aka sanya musu zati irkin. Da kasancewar riwaya ta Imam Muslim wadda Jabir bin Abdullah ya kawo, alayke cewa lalle da kai shakka ta riwaya wadda aka samu, shin riwayar daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko kuma a'a fada ce ta Umar, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Da kasancewar shi Abdullahi dan Umar abin da ya kawo abu ne wanda yake daban. Yake cewa fa hadhihi almawaqit li ahliha, kunga wa'annan murare wanda aka zada maka miqatin mutanen garin Madina, mutanen Sham, mutanen Maghrib, mutanen Misra, mutanen Iraki, mutanen Palestine, dukkan su yake cewa na wa'annan mutanen ne da aka zada maka. Duk wanda yake dan waccan kasan ne ya huto, to zai tsaya yayi iskal a wannan wuri ya dau harama aikin shi na hajji ko na umara. Yace wa likulli man yamurra 'alaiha, kuma da duk wanda zai huce ta wannan wurare, yace koda ya kasance ba dan wurin bane ba, yace wa man manziluhu duna almiqati, duk wanda gidan shi ya kasance ka koma bayan miqati ko kamun akai miqati gidan shi yake, yace fa miqatuhu min manzilihi, miqatin shi yana harawa ne daga gidan shi. Yace hatta ahla makka, har mutanen garin makka, yahilluna minha li hajjihim, za su dau harama aikin hajjin su a cikin garin makka. Yace wa yahilluna lil umra min alhiddi, amma dai umara mutanen garin makka za su huta wajen harami su dau harama aikin su na umara. Kaga sabanin aikin hajji a gida, mutumin da yake garin makka za ya dau aikin hajjin shi. Haka kuma wanda ya kasance koma bayan miqati, idan ka dauki misalin mutanen garin jidda ai miqatin a bayan su yake, to mutanen garin jidda idan suka tashi zawwa aikin hajjin su a gidajen su, za su dauki aikin hajjin su huto su tafi wasu. Mutanen da suke cikin Jaran, wanda suke wajen garin makka, su ma idan sun tashi aikin hajjin su, ba za a ce musu ba sai kun koma Zulhulaifa ba, ko kuma a sai kun koma kaza ba, sannan ku dauko an miqatin ku ba, a'a a inda yake a gidan shi nan zai dauki aikin hajjin shi. Haka na umara ma a inda yake nan zai dauka. Mutanen garin makka ne kare aka yi wa wannan, aka ce mutanen garin makka aikin haji za su dauke shi hukuncin su kuma hukuncin wanda yake koma bayan harami, koma bayan miqati, wanda gidan shi ko inda yake zaune bai kai miqati ba, za ya dauki aikin harama aikin shi na hajji ko na umara a inda yake. haka suna mutanen garin Makka an musu wannan lamarin a aikin haji, amma dai aikin umara aka ce musu ku huta wajen garin Makka, ku tafi ku huta wajen harami, ku dau aikin ku, ku dau harama aikin ku na haji, ku dau aikin ku, ku dau harama aikin ku na umara. Wannan game da mutanen garin Makka, kuma wannan ba wai awai ba. Misalin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, riwaya ce wadda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da ita, lokacin da Aisha ta gama ta zo ta yi aikin ta na umar, ta yi aikin ta na haji, ita kowa yayi umara yayi aikin haji, Aisha ba ta yi aikin ta ba da umara ba, ta samu aikin hajjin ta dalilin jini wanda yazo mata. A lokacin nan ta jajantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai manzon Allah yake cewa ki ya umurci Abdurrahman bin Abi Bakar dan uwanta da ya huta tare da ita, ya kai ta zuwa wani wuri wanda yake wajen haramin garin Makka. A lokacin nan ta dau niyyar aikin umara, ta dawo garin Makka, ta zo nan harami ta yi aikin ta na umara. Idan ta gama ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda suka yi mahada. Wannan shi yake nunawa duk wanda yake garin Makka, mazaunin garin Makka ne ko kuma a ainihin dan garin Makka ne, za ya dau aikin shi na umara wajen harami, imma ya kama hanya ya zo nan tan'im inda Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta ta dau aikin ta na umara, ko kuma ya zo nan kewayen akwai wayan Arafa, tunda Arafa ita ba a cikin harami take ba. Nan daga abin da ya shahi daga Ummul Qura, abin da ya tafi can, zaka samu mutanen mu ba su cika wata hiya nan ba daukan harami ba, kaga samu mutane India, mutanen Iraqin nan suka same su mafi yawa maimakon su tayi tan'im saboda cunkoso, sai ka gansa sun tayi can sun dauki aikin su, aikin harama aikin su na umara ba dan komai ba, saboda dukkan su hukuncin su daya wajen harami yake. Duk lokacin da mutanen ko mazaunin garin Makka kai da ka tashi daga nan ka tayi aikin ka na aikin haji ko aikin ka na umara, bayan ka riga ka warware ka zauna a cikin gari, ka zamanto mazaunin aiki, ka zamanto muqimu Makka, mazaunin garin Makka, kai ma kana da wannan alwurmar ka huta wajen harami, ka dauko aikin ka na umara, ka dawo cikin harami, ka zo kai aikin ka na umara, ka gama kuma umara ka ta zama jokar babba, babu komai akan ka. Wannan kuma da kai mas'ala wadda malumai suke cewa hikima akan haka, da aka ce mutanen garin Makka su tsaya a cikin garin Makka su dau niyyar aikin su na haji, amma dai umara su huta wajen harami, su dau niyyar ta umara sannan su dawo cikin harami, suke cewa idan ka dauki siffar aikin haji ana yin shi ne a cikin harami da wajen harami. Idan ka zo kai tawafin ka a cikin harami kake, zaka huta ka tahi Arafa, ka zamuna Arafan nan ba wai cikin harami take ba. A wannan halin aka ce maka to tunda kai ka samu haka ai aiki ne a cikin harami da wajen harami, ita ce hikimar da aka ce maka lokacin da ka tashi aikin hajjin ka a matsayin ka na mutumin garin Makka, zaka dau niyyar aikin hajjin ka a cikin garin Makka. Amma dai mai yin umara, zaka same shi aikin shi na umara da zai yi dukkan shi a cikin harami zai yi shi, shine aka ce mai to ka huta wajen harami, ka dau niyyar umara sannan ka dawo kai aikin ka na umara, kai sa'ayin ka, kai tawafi, kai sa'ai bayna safa wal marwa, ka zo kai saisaye ka gama aikin ka na umara. Malike cewa sai da akwai wata mas'ala wadda su ma malaman fiqh suna kawo ta, misalin nafsu shaidi da irin misalin da zamu buga mutanen manduna al-miqat, wanda yake wajen miqati, misalin wanda yake gidan shi gaban Masjidu Aisha yake, gaban Tan'imi yake, gidan shi inda yake zamane, shi wannan bai buƙatar sai ya zo nan Masjidu Aisha ya dauki harami, ya dauki niyyar yin aikin shi na umara sannan ya shiga garin Makka, ko kuma a'a wanda wajen haramin yake bai buƙatar sai ya shigo garin Makka nan cikin gari, nan cikin harami sannan ya dau niyyar aikin shi na haji, shi a inda yake a gidan shi anan zai dauka. Misalin in ka dauka in daga nan Masjidu Aisha abin da ya gaba gidajen mutane ne, ko ma'aikatan mutane da gidajen su, wanda yake nan bai buƙatar sai ya shigo nan sannan ya dau harami, a cikin gidan shi zai dauki harami ya kama hanya ya tayi harami ya yi aikin shi na umara. Haka aikin hajji ma a cikin gidan shi za ya dauka, saboda wannan dalilin da Abdullahi bin Abbas ya kawo maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa man kana duna zalika fa min haisu ansha'a, duk wanda yake koma bayan miqati, wanda inda yake zamne sai yayi baya ya tarda miqati, shi yayi kusa da harami akan miqati, yace to a inda yake anan zai dau niyyar shi ta aikin hajjin shi ko aikin shi na umara. Kaga wannan wannan dukkan shi sauki ne wanda addini yake kawo mana game da waɗanda suke nema su tsayar da ayyuka na aikin hajji ko kuma na umara. Sai mallai ya ci gaba da cewa wa mallam yakun tariquhu ala miqati, duk wanda hanyar shi bata dace ba da hanyar miqati ba, ya huto takan yi daga wani ƙauye yake, idan yace ya gitta ya ratsa sai ya biyo Zul Khulaifa wurin tahiyyar zatta mai kumci, zai samu wata perturbation ko kuma abin zai kumtata a gare shi, yake cewa to a wannan halin fa miqatuhu hadwa aqrabiha ilayhi, miqatin shi daidai wa daidai da inda yake sa ran nan ne miqatin inda ya kamata ya dauka. Kamar misalin da muka bada na qarnul manazil, yanda akai aka sanya wannan zatu irkai, yanda akai aka sanya shi, misalin wane ne ya huto daga garin Madina, mutanen miƙatin garin Madina shine Zul Khulaifa, sai wani daga can sai ya huto da wata hanya wadda take koma bayan miƙatin Zul Khulaifa, hannun riga suke da Zul Khulaifa, a lokacin nan sai ya kirdada ya gani in nazo daidai wuri kaza, misalin daga nan zuwa can nan ne setin garin Madina, daga na ƙara tahiyya daidai kilo kaza nayi daidai wa daidai da miƙatin mutanen garin Madina, ba sai ya iso ban miƙatin nan Zul Khulaifa ba, anan zai dauki miƙatin shi ya wassala zuwa garin Makka, miƙatin shi ko harama shi tayi. Wannan sauki ne wanda shari'a ta kawo mana, shine dai wannan dalilin dai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada wannan riwayoyi ta Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Ahmad da wanda suka kawo, kuma da riwaya wanda muka karanta wanda shi Imam Bukhari ya kawo ta Abdullah ibn Umar, wanda Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa sai ku daidaita ina ne yake daidai da miqatin mutanen garin Najd, a lokacin nan inda yake nan kuma sai ku ringa dauka, da aka daidaita sai aka gani shine zato ركن. والله تعالى أعلم. haka malamai daga cikin qadaya al-mu'asira da fatawa al-lajna da'ima sun kawo, haka qararatu majma'ul fiqh al-islami sun kawo, misalin wanda yake kan jirgi aga yana saman iska, shi ma daga ya iso inda kasan yake to shine daidai inda za ya dau haramar shi, kurum kirdada zai yi inda aka zo daidai, ai bai yiwa a ce a dace dace kurum wannan kana sama abu yana kasa sai Allah, kurum inda aka zo daidai inda aka kirdada nan za ka dauki kayan kashi, kaga shi ma ai wannan daidaito ne aka samu. Shi sanya a lokacin da Abu Hanifa ya shiga gida ya huto ya ma daliban shi fatawa, yake cewa misalin mutum ne ya kasance a saman iska zai dau niyya aikin shi na hajji ko na umara, yaya zai yi? Abu Hanifa yake cewa abin da ya dace shine za ya dau harama da daidai inda miƙatin shi yake, yana saman iska, kurbi idan ka zo a saman iskar sai ka yi daidai inda ƙasan take, anan zakka kirdada kurum ka dau harama ka huce. A lokacin nan wa'ansu daga cikin ɗalibai da irin malamai suke cewa an yafa ba ya haukace ba, ya za a yi mutum ya kasance a iska? Kale ka gani wurin ƙarni ɗaya da shekara 200, kai gashi nan lokacin da aka kirkiri jirgi ake hawa jirgi ake yin aikin hajji, sai ga fata wannan Abu Hanifa ta zo, lalle ga inda ya kamata in an zo a saman iskan anan za a dauka, kiyasan akan yanda aka yi wa mutanen zatu irqin ko mutanen zatu irqin akan da aka daidaita su da qarnul manazil. Shi sanya ƙalƙashin haka malamai suke bayani suke cewa bai halatta, tun daga sauƙi da an sama ma mutane a ce wai mutum yana saman jirgi ya ce a ai shi tun da miƙatin ba dai kataba ne ba, ya ce shi kurum sai ya sabka Jidda sannan ya ɗau abin hawa ya koma nan inda aka ce mai nan Jufa, sannan ya ɗauki ya ɗau miƙatin shi, aka ce bai halatta kurum ya kirdada kamar yadda aka ba shi dama ya kirdada ya huce, in ma a saman jirgi yake ko kuma da wanda zai hawo jirgin ruwa da wanda zai taho a kan mota, in ya zo kurum ya kirdada yana iya ɗaukan wannan inci. Sai mallai ke cewa wala yajuzu liman arada dukhula makka tajawuz al-miqati ghayra muhrimin, yace bai halatta ga wanda yake da nihin shiga garin Makka yazo ta miqati ya huce ba tare da ya dau harama ba, yace siran gome akan mutumin da ya kasance liqitalin mubahin wanda ya huto ne dan yaki wanda aka halatta a shigo garin Makka a yaka yace auli hajatin ta takarrar ko kuma wata bukata wanda take memetuwa kullun shi kurum sai ya biyo ta Zulkhulaifa ta ganin matuki ne sai ya biyo Zulkhulaifa dan ya shigo garin Makka to kaga wannan shi ma an ce in dai bukata ce wanda ta takarrar wanda ko da yaushe ana yin ta shi ma an me rangwame ba sai ya dau harama aikin hajji ba ko kuma aikin umara ba wajibinka ne idan ka ce zaka biyo ta miqati ka dau haraba wannan duk da kasancewa masala ce wanda take da sabani wurin malamai idan muka koma mas'ala mazhabinmu na malikiya malikiya suna ganin a halaka ne in koda ka biyo ta miqati baka dau harama ba in dai baka da niyya babu komai akan ka wannan idan muka koma da kai wanda suka tayi akan a halaka ne amma dai idan ya kasance liqitalin mubahi dan wani yaki ne wanda aka halatta to shi kuma yaki wanda aka halatta an yi shi ya riga ya kare manzon Allah yayi an huta lissahin ya zo bai dau harama ba a Zulkhulaifa ba ya shigo garin Makka ba tare da yana mai niyyar ba mai niyyar aikin umara ba aga wannan an riga an huce liqitalin mubahin saboda a lokacin da manzo Allah ma ya shigo garin Makka ya bayyana wa mutane yake cewa Makka haramun ce tunda aka halitta ta hazzan wayo yace ni ma an halatta mini ita dan wani dan lokaci kadai yake cewa wa qad kana uhilla wannan uhilla li sa'atan min an-nahari an halatta mini ita wani dan lokaci ne na daga yini in shigo in rusa kan fatattaki kahore in kore su in rusa kuma kan da suke cikin garin Makka yace kuma ba za ta taba kasancewa halaka ba da wani na ba Makka har tashin kiyama ba a yiwa a shige ta da sunan yaki har abadan abada shi sanya wannan ka'ida ce shi ya sanya nan malam da ya kawo ai kiyasi ne yake so ya mana ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo ta dan wani yaki dan yaki wanda aka halatta mai ya shigo garin Makka shi kuma an riga ya allike kowar yin yaki a cikin garin Makka ba wani wanda za a halatta mai har zuwa tashin kiyama ko kuma ya kasance wata bukata ce wanda take karrarwa shi sanya wa'ansu daga cikin malumai suka ce a ai bai halatta kurum duk wanda zai biyo ta miqati sawa'un yana da niyyar yin aikin hajji ko yin aikin umara wajibin shi ne sai ya tsaya ya dau niyya ko da bai da ihrami a tare da shi ya dau niyya ya shiga garin Makka tare da niyya shine summa idza arada an-nusqa ahrama min mawdihi idan ya nuhaci yin aikin hajjin ko umara a inda yake sai ya dau ihrami sai ya labta kurum sai ya kama hanya ya tayi aikin shi na hajji wannan masala ce wanda take da sabani wannan su mazhabin Hanabila sun kawo dalili akan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Ibn Abi Shayba ya kawo shi didda akan hanyar hadisin ko isnadin hadisin da kai Husayf wanda Husayf daga Sa'id ibn Jubair hadisi ne wanda yake mursal shi kuma Husayf sai والحفظ ne abbe da kwakwara har da wanda ake iya amsa hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hannun shi kina wannan shi yake nuna mana hadisi ne wanda yake da'ifi yake cewa la yajuzu ahadun al-miqata illa muhriman kada a samu dayan ku yazo ya gittata miqati face ya dau harama hadisi ne wanda yake da'ifi fada mafi rinjaye wanda malumai suka tayi akan ta shine duk wanda yazo yana iyawa in kaga daman daukan miqati daukan haramai yin aikinka na umara ko na hajji sai ka dauka in baka ga dama ba sai ka shigo garin Makka ka yi bukatunka ka huce ba wani abu a kanka in ka ga dama ka yi in baka ga dama ba kuma ba wani abu a kanka kamar yadda mutanenmu suke yi idan suka tashi sai su dau jirgi daga nan su isa zuwa garin Jidda kaga akan hanya mun huce ta miqati idan ka huce ta miqati ko baka yi ba in wannan riwayar ta inganta to kaga wajibinka ne kai tsaye ka dau harama ta aikin umara ko aikin hajji amma dai za mu sabka idan mutanenmu suka sabka sai su kama hanyar Madina idan sun tsaye sun yi da kwanukansu a Madina sun yi da ziyara sannan su dawo su dau harama a nan miqatin mutanen garin Madina nan Zulkhulaifa shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a riwaya ta Abdullah ibn Abbas yake bayyana mana ai yake cewa hunna la hunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajj wal umra kaga ai bayani ya huto wai wannan miqatin nau'in nan mutanen garin ne wanda suke hutawa daga wannan garin kuma da waɗanda suka biyo ta wannan hanyar yace liman arada alhajj wal umra amma dai ga mutumin da ya nufaci yin aikin hajji ko kuma na umra kaga wannan ya ishe ka hujja lalle ba a buƙatar daukan harami dan wai ka biyo ta miqati a ce wajibinka ne sai ka dau harama aikin ji ko kuma na umara duk da kasancewar da kai mas'ala wadda malamai suke bayyanawa akan shi aikin hajji da umara suna kasancewa wajibi ga mutum madama ya samu ikon yin su alal fawl, kamar yadda mas'alar da muka tattauna wancan sati wanda ya gabata, kai tsaye in dai damar ta samu to wajibi ne kai. To suke cewa to misalin wani sai ya biyo ta miƙati, bai taɓa yin aikin hajji ba, bai taɓa yin umara ba, to wajibin shi ne sai ya ɗauka ya shigo ya yi aikin hajji ya sauke abin da yake farilla a kan shi. Wannan ruwaya ce wadda da kwai daga cikin malamai sun kawo, kamar shi wannan Muhammad bin Usaimin a cikin Sharhul Mumti ya kawo bayani, yana cewa yana ganin in dai ya kasance aikin hajjin ko na umara ya zamanto farilla game da mutumin da bai taɓa yi ba, ya biyo ta miƙati ya ce to wannan ba, tunda ai an riga an baka guzuri, ka riga ka biyo ta wuri, ai Allah ya warware maka hanya, kira ya samu, kenan kurum mi za ka yi ɗauka za ka yi. Shi ne yake cewa ko da baya nuhata aikin hajji da umara ya ce yalzamu dhalika, wajibin shi ne ya ɗau niyya aikin hajji ko kuma na umara madama ya biyo ta wannan wuri wanda ake kiran shi da miƙati, in dai bai taɓa yi ba. Ya ce saboda shi aikin hajji da umara wajibani alal fawr, suna kasancewa wajibi kai tsaye da zaran an samu dama ta yin ta aiwatar da su. Shi ne yake cewa baya halatta mutum ya jinkirta su madama damar ta riga ta samu. Shi ne Bahaushe yake cewa madama an kiraye ka ba wata kafa da zaka boye wa Ubangiji, wajibinka ne ka tai ka aikata haka. Wallahu ta'ala a'lam. Sai malai yake cewa wa in jawazahu ghairu muhrimin raja'a fa ahrama min al-miqati, sai idan da mai aikin mai niyya aikin hajji ko umara sai ya huce wannan miqatin ba tare da ya dau niyya ba, yace zai koma ya dau niyya a wannan miqati, yace wala dama alaihi, babu fidiya akan shi, babu yanka akuya ko kuma tumkiya ko rago ko kuma sa ko kuma raƙumi, babu fidiya akan shi. In ya huce sai ya sake dawowa ya dauka, babu komai a kan shi. Sai yake cewa li'annahu ihramu min al-miqat, saboda ai ya koma yayi ihrami a wurin da ya cancanta ya dau harama aikin shi na hajji ko kuma na umara. Yace fa in ahrama min dunihi, da za a ce kamun ya iso miqatin sai yayi harama ko kuma bayan ya huce miqatin sai ya dau harama aikin hajji ko kuma na umara, yace fa alaihi damun, to jini wa ya riga ya hawo kanshi sai yayi fidiya, sawa'un raja'a ila al-miqati aw lam yarji, yace koda ya dawo miqatin ko kuma bai dawo ba. To akan hakan sun kawo hujja, sun kawo hadisi Abdullahi bin Abbas wanda yake cewa man nasiya min nuski shay'an aw tarakahu falyuhriq daman, duk wanda ya manta wani abu daga cikin aikin shi na hajji ko na umara abinda suke wajibai, yace to ko kuma ya mance ko kuma man nasiya aw tarakahu, yace ko kuma ya bar shi da gangam, yace to abinda yake wajibi akan shi ne ya zub da shi, kenan wajibin shi ne ya yi fidiya. Sai dai nan malumai suna ganin to tunda aka ce an dawo, kenan masala ta riga ta mutu, an dawo an dauka, shikenan babu wani lissahi akan ka, babu fidiya akan ka. Da a ce yayi ne kamun ko ya riga ya huce wannan inda ya kamata ya dau miqati, ya dau harama aikin shi na hajji ko na umara, sai da ya huce sannan sai ya tuno ko kuma a'a sa lokacin nan yace bari ya dau niyya aikin shi na hajji kurmi ya labci haramin shi ya dora, yace to wannan wajibin shi ne sai ya zubta shi. Irin abinda muke yi in an ce aikin hajji yayi, irin mutanenmu wanda suke zuwa su jira aikin hajji, zaka gani daga lokacin nan ba su iya biyarwa ta miqati, saboda ai shuftal harama ake hawa, da kai wata mota wadda ake hawa wadda kurma ayi jinga mu gama a bakin harami, to irin tabbata biyarwa ta miqati sai mutun ya samu kanshi tsamo a garin Makka, to a wannan halin kurma yake ga mutun ya sanya haramin shi ya zo ya aikin shi na hajji amma dai da kun fidiya akan shi, da kasancewa idan ka koma dukkan litattafai wanda mutanen Saudiya suke bugawa ko mazhabin Hanabila suke bugawa suna bayyanawa, wajibi ne sai an samu tasrihi, wannan tasrihi shine biza wadda zata baka damar kai aikin hajji. Sun kuma a can suna da ka'ida, duk wanda bai cika shekara biyar ba bai da intin ya sake maimaita aikin hajji, kidan wajibi ne in an baka a shekarar wannan to ya kai shekara biyar sannan ka sake samun dama da irin mutanen mu wanda suke sumogal in aikin hajji. Shi kuma wannan duka ana yin shi ne akan maslaha ta shari'a, saboda idan an samu cinkoso to tilas a samu banna, a kayyade yanayin wanda za a iya daukan yaunin su zo su yi aikin hajji. shi sanya duk da kasancewar wanda yayi hakan aikin hajjin shi aikin haji ne wanda yake ingantacce duk da mutanen malaman Saudiya suna bayani akan wanda yayi hakan aikin hajjin shi aikin haji ne wanda yake ba ingantacce ba amma dai nashi shine zai yi fidiya kasancewar ya biyo hanya kuma ya sabawa kuma yayi haramcin da ya hadu da shi shine ya sabawa masu mulki ko kuma jagorori wanda addini ya umurce umurin da yi musu biyayya wallahu ta'ala alam yace wal afdalu an yuhrama qabla al miqat yace abin da yafi fadala shine mutum yayi wal afdalu alla yahrima qabla al miqat yace abin da yafi fadala shine mutum kadda ya dau haramai aikin shi na haji da umara kamun miqati kurum ya hara labbaika allahumma labbaika ya allahumma in allahumma labbaika allahumma umratan ko labbaika allahumma hajjan ya hara tun kamun azo miqati yace wannan abinda yayi fadala shine yayi shi lokacin da iso miqati kazo inda halin ma kai raka'a guda biyu kai akwai wani abu wanda muke dorawa kawunan muhimmi ce ai mun zo ai wannan ita ma raka'an nan biyu kamar wajibi ne mutum sai yayi ta ba wajibi bane ba abinda kurum ake so naka ko a cikin mota ne kazo zakka huce ta bakin Zulhulaifa kurum ka tsaya kurum labbaika allahumma umratan kurum ka ci gaba ka tayyaka shikenan ka gama wannan raka'a guda biyu sunna ci in kai tayi daidai in baka yi ba abinda za ta rage maka a cikin lissahin aikin ka na umra ko kuma aikin ka na haji wallahu ta'ala alam shine nan malai ya kawo abinda yayi fadala shine mutun yayi dau haraman niyya aikin shi na haji ko na umara a wuri wanda yake miqati saboda Usman ibn Affan da Allah shi tabbata a gare shi yayi inkarin haka ga wa'ansu da suka aikata haka ya ma Abdullah ibn Amir ibn Quraiz inkari akan haka lokacin da ya dau harama ya sanya tuwar shi yayi komi tun daga Khurasan ya gangaro yazo Usman ibn Affan a lokacin shi mai inkarin haka abinda yayi fadala shine kazo kai yace fa in fa'ala amma dai idan mutun yayi fa huwa muhrimun wannan mutun yana halin mai ihrami babu wani lahi akan haka kuma kalkashin hakan an samu wa'ansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka aikata haka da kai daga cikin abinda wannan ya kawo a cikin masahih min asar sahaba fil fiqh ya kawo bayani akan da kai wa'inda aka samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga inda suke sun sanya ihramun sun dau talbiya kuma sun biyo ta miqati wallahu ta'ala sai malai yake cewa wa ashhurul hajji su kuma miqati lokuta wanda ake yin aikin haji ita umara dama kowane lokacin ta ne banda kwanukan da ake aikata aikin haji amma dai koma bayan su lokacin umara kowane lokaci mutum ya samu dama zai ta yi aiwatar da aikin shi na umara babu laihi akan haka sai kwanuka na aikin haji daga yawmu tarwiya zuwa ranar da aka ce an gama zuwa rana ta 9 da aka sauko daga harami ko ranar idi bayan an gama ko kuma zuwa rana ta 9 bayan rana ta riga ta fada a lokacin nan mutum yana iya daukan harama aikin umara babu wani laihi akan shi amma dai shi aikin haji kwanuka gare su shi sanya malai ya kawo mana yake cewa kwanukan aikin haji ko watannin aikin haji shine Shawwal sannan Zulqa'ada sannan 10 min Zulhijja kwana 10 na watan Zulhijja wannan kalkashin mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal kenan tunda mas'ala ce wadda take da sabani in ka dauka hatta 10 min Zulhijja zai baka kwana 70 wannan sune kwanukan haji a mazhabin Imam Abu Hanifa da kai Imam Ahmad bin Hanbal mazhabin Imam Abu Hanifa yana ganin abin da yake kwanuka na aikin haji shine daga Shawwal ya kama Zulqa'ada da kwana 9 na Zulhijja wannan sune kwanuka na aikin haji sai dai mazhabin mu na Malikiya mun tayi akan da Shawwal da Zulqa'ada da Zulhijja dukkan su kwanukan aikin haji ne saboda abawa mai yin tawaful ifada da mai ya cika ran shi ba babbaka saboda da za a kayyade mai aikin haji a ce mai bakin kwana 10 ne rubama ya riga ya gangaro ya gama aikin shi na haji ya tsaya a Arafa rasalla ya gangaro bai samu damar yin tawaful ifada ba ya zai aikin hajin ya lalace ko kuma aka ce kwana na 9 duk abin da ake wannan daren he ka gangaro kai tawaful ifada shine mazhabin Malikiya suka ce akan ai lokacin aikin hajjin muwassani har zuwa karshen Zulhijja da zaran an riga kenan mai tawaful ifada yana iya jinkirtawa har zuwa kwana na 29 na watan Zulhijja ya tawaful ifada shi a cikin aikin hajjin shi yake
saboda ai an baka damar ka warware komai ka tai kai duk abin da zaka iya a lokacin da ka gangaro ka sabko daga Mina kai jihoka kana damar kai tahlilu sabiyya.
Wannan kuma dalilin da ya sanya sun kawo da kai riwaya wadda Imam al-Bukhari ya kawo ta mu'allaqa wada ta Abdullah ibn Abbas yake cewa yana ɗaya daga cikin sunna kada mutun ya dau haramun aikin hajjin shi sai a cikin watannin aikin hajji kinan ba za ka tahi ba kurin ka wannan sai in Shawwal ya fara yace wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma abin da yake ƙara tabbatar mana wannan kwanukan wannan balis sahin kwanuka a cikin kwanukan Zulhijja daga an ce maka Shawwal Zulqa'ida Zulhijja dukkan suna cike da kai riwaya ta Ata wanda ya kawo yake cewa lalle kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana alhajju ashhurul ma'lumat ai hajji da kake ganin shi watanni ne wanda suke sanannu inda Ubangiji ya ga dama ya bayyana mana a'a ba watanni da kai kwanuka da yazo ya ce mana a'a ai hajji watanni ne da kwanuka ko ya ce maka alhajju ashhurun wa asharatu ayyamin kaga wannan yake tabbatar maka kenan mun shiga Zulhijja kwana 10 zamu ware wannan sune kwanuka aikin hajji sai Ubangiji sai yazo a cikin alqur'ani shi suratul baqara sai yake ce maka hajji kwanuka ko watanni ne wanda suke sanannu da haka malumai suka ce tunda Ubangiji ya riga ya bayyana watanni ne babu hira a ce a ware wa'ansu kwanuka daga ciki wada mafi rinjaye shine alhajju ashhurul ma'lumat wannan watanni guda uku dukkan su watanni ne na aikin hajji Shawwal Zulqa'ida Zulqa'ada da Zulhijja Allahu ta'ala a'lam.
Sai babi na gaba da tunanin minti goma ya rage mu tsaya ko kuma mu shiga sabon babi ko da tambaya akan karatu na'am wanka yawa yau mu shiga karatun duk babu al-ihram babi wanda zai mana bayani akan yin harab yin sanya ihrami shine babi na gaba ba sai mun karanta ba ruba ma sati mai zawa mun zo sai mu wasa malai yake cewa man arada al-ihrama ustuhibba lahu an yaktasila duk wanda ya nuhaci yin daukan harama ta aikin umara ko aikin hajji yace to mustahabbi ne a gare shi yi wanka kamar yanda ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka lokacin da ya dau ihramu shi a gare yake bayyana maka mustahabbi ne mutun ya dau yayi wanka irin wanka na ibada ba wanka na jin dadi ba kuma wannan hatta da mai haila hatta da mai jinin biki ita ma an mata wannan lamanin ta yi wanka koda ta kasance a cikin halin haila to za ta shiga za ta yi wanka ta dau harama aikin ta na hajji ko aikin ta na umara haka ita ma mai jinin biki an ba ta dama idan ka dauka canda za ka samu masu jinin biki ba wani abu bane ba mace ta aihu akan hanya ta dau harama kuma ta zo ta yi aikin ta na aikin hajji duk da kasancewa yanzu wannan mamlaka tana haramta hakan batta yarda idan an san mace mai ciki ne ana haramta mata tahiyya ba dan koyi mazami da in an kare in dawainiyar take zama biyu shi yaron ya zai huddo shi daga Saudiya kaga wani abu ne wanda yake mai zaman kanshi malai yace wa yatanazzaf kuma mutum kuma ya tsarkake yayi wanka ya tsarkake jikin shi yace wa yatayyab kuma mutum ya sanya turare wannan shine abin da ya dace wa yatajarradu anil makhiti kuma ya nisantar da kanshi duk abin da aka dumka shi duk abin da aka auna aka dumka wannan wajibi ne mutum ya nisance shi abin da ake so shine wannan izarin da rida'in nan shi ake so mutum ya sanya yace wa yalbasu izaran wa rida'an kuma mutum ya sanya izari da rida'i mu tsaya daga nan kenan inda kai tambaya sai mu wannan kenan mas'ala ta yin wanka mustahabbi ne ga wanda zai dau harama yazo yayi wanka yayi wanka irin wanka na ibada idan ya gama kuma sai yazo ya dau niyyar shi ya sanya bayan ya sanya ihramin shi yana da dama ya sanya turare kamun yayi wannan kamar yanda Aisha take bayyana mana take cewa na kasance ina sanyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama turare kamun ya dau harama aikin shi kenan mutun yana iyawa lokacin da kazo kai wanka ka sanya turare iya ma sha Allah ka sanya kayanka idan ka sanya sai ka rataya shi izarin naka ne da rida'in wannan ihramin naka shine ba a so aka sanya wa turare
amma dai gangar jikinka ka sanya mata in wani mai ne gare ka ka shirbine shi mai kamshi ka shirbine jikinka ba wani laifi akan ka sai ka dora izarinka da ridainka sai ka dau sai kai talbiya labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan daga lokacin da ka kama har zuwa inda zaka sa kawarka cikin masallacin manza cikin masallaci inna na makka kana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk wa akwa ni'mata lak wal mulk la sharika lak haka zaka yi ta maimaitawa abinda aka yi so ka yi ta maimaitawa shine wannan talbiya inda Allah zai kashe ka a wannan lokacin ko ya amsharanka a wannan lokacin to za a tayar da kai kana mai talbiya kana labbaik allahumma labbaik a cikin fararan kayanka Allah ya dace da mu na'am sai sanya a gida ka shiga jirgi ka sanya ka iso wurin almuhim wannan talbiyar shine wa ihram ka sanya kayanka daga inda kake ai shi ma ya kawo maka ai wannan Abu Quraiza ai wanda Usman ya yi mai inkari ai ya sanya kayan shi ne yayi har ya dau haramma shi ne tun daga Khurasan ka leka ka ga nisan Khurasan zan wada kaya dai lakkan tuha dai lakkan kai ta yawo da ita horon tuha shine ayye mai inkari yanzu misalin zan shiga jirgi ina iya sa kaya na daga airport in shiga jirgi ina iyawa in bari mun shiga jirgi ai da kai banda yake a ciki kai ka shiga ka sanya kayanka ka huto idan ka huto shi sanya kayan tajridin kanka zaka yi da dukkan wani abu wanda aka dauka kuma da kai wata wani abu wanda da yawa daga cikin mutanen mu sai kai kaga mutun ya sanya kolan ko kuma ya sanya wannan me yake da suna kan karamin wando a ciki wannan duka bai daga cikin wannan abinda ake so kai jarradar da kanka da dukkan wani abu wanda aka dauka shi haka yanda kake haka kurum zaka rige rizate wannan izarin ka sanya wannan in ka riga'inka ka kama hanya ka tafi in ka zo inda aka ce maka nan ne inda miƙatin ka yake yanzu dukkan jiragen da zaka shiga zaka gani suna nuna maka a cikin wannan insu a cikin mafis insu gashi nan kun zo miƙati in irin jirage ne na Saudiya zaka gani kuna zawwa wurin za a ce muku nan da minti kaza ga kunan za ku iso miƙati in ka tashi ka shirya kamun minti 30 da lokacin ake ce maka nan da minti kaza ga kunan za ku iso miƙati minti 10 a ce muku minti 15 a wadi maka minti 10 a wadi maka minti 5 a wadi maka in an zo a ce maka duk wanda yake da niyyar daukan aikin harama ta aikin hajji ko umara ya dau harama shi a wannan lokacin daukan harama ho ba wani abu ne ba labbaik allahumma umratan labbaik allahumma hajjan shikenan ka kare ba shi ho ba wani karatu da ake in kaga ana maka kwalo rashin karatun da yake sanya ai ta maka he kayi kaza dukkan wannan addinin da ka sani abu ne mai sauki kuma abu naka shine ka zo ka zamuna wurin malamai su karantar da kai me ake bukata amma dai ai take waye ke waye sai kayi kaza he kayi allahumma inni nawaitu kaza sai kayi kaza he ka sanya kaza he kayi kaza he ka duka wannan wahala ce abinda ake so na kurum labbaik allahumma umrata shikenan ka huce lissahi alaikum salaam wallahu ta'ala alam na'am na'am banne shi na'am haka ne wannan mutum in ka sani zaka bi baka bukatar sai ka shiga yanzu misalin aglabiya mu mutanen mu sai an zo an dora mana san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an ce maka kurmin ka tai kamar ka ce wai mutum in bai tai garin Madina ba bai da aikin umara ko bai da aikin hajji shi kuma wannan ba wani abba ne ba. In Allah ya baka damar tahiyya sai ka tai ka ziyarci wurare, ka ziyarci manzo Allah, ka ziyarci wurare. Kuma wannan san Madina ai ba wai abba ne ba a aikata ba, azuciya yake. Wajibi ne mu so Madina, mu so inda suka zauna a Madina. Abu ne azuciya, wai ba wai tilasa yana tashi ba, wai in na ta aikin haji na biyu. Mu mutanen mu mafi yawa in sun tashi yanzu in suka sauka Jidda, he sun biya kuɗin mota sun tafi Madina, sun tafi sun yi ziyara. Kaga wannan ka dawo kuma nan kuma daga Jidda zuwa Makka, wallahi kuɗin mota yayi tsada. Inda daga Makka ne zuwa can riyal 40 50 in ka bada yayi an kai ka wannan. Da ku da kai motocin da riyal 50 in ka bada, riyal 100 in ka bada bakin harami sai an kai ka Ahmadi an Madina. Duk kaga abu ne wanda mu yi mu dorawa kanmu. Yanzu da daga lokacin nan ka isa Ethiopia kun yi escale, jirgin ku za ya tashi daga Ethiopia, ka shigo airport kun shigo wannan Saldebor, sai ka sanya ihramin ka, ka shiga jirgi da ihramin ka, ko kuma ihramin ka a hannunka kana shiga an ce maka gashi nan ka zo kai da kanka a gaban ikrarin ka kana kallo ga inda kuke tahiya, ga inda kuke tahiya a jiki a rubuce gashi nan miƙati kana isarwa ko kamun a yiso, sai ka tashi ka sanya ihramin kana zaune a kujeranka an ce maka an yiso labbaika Allahumma umratan kurum he ka saba labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak hakka isa garin Makka kana sabka Jidda kurum mai mota zaka samu ya dauke ka kana isa ka shiga harami kana isa kana shiga harami kana zawwa bakin harami bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahum iftah li abwab rahmatik kana zawwa kana hangen Ka'aba kurum zaka sabke wannan inka zaka sabke ka hadarka ihramin daga dai ka meda shi kasa ka daidai inda inda Hajarul Aswad yake kurum ka fara tawafin ka fara aikin ka ka tayi ka kewaya bakwai daga nan ka tayi kai sa'ayi baina Safa wal Marwa kurum daga ka huto ka bada azaske makai ka gama aikin ka na umara in kai ta cikin Ramadan kamar kai aikin haji ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Abu mai sauki ne amma dai in an yi karatu, in ba a yi karatun ba yake gani mutum zai ta yi aikin umara kamar ka ce zai ta yi. Allahu akbar. Allah dai ya kara datar da mu. Wallahu ta'ala a'lam. Lokacinmu ya kai, abinda makaranta ne dai Allah ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana. Yan uwa da amanna arziki da suke mara addu'a na nesa da na kusa, muna fatan kowa Allah biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki. Wannan aiki na haji duk wanda bai tahi ba Allah taimake shi ya tahi, duk wanda kuma ya tahi Allah datar da shi ya sake tahiya. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta Ibn Majah da Imam Tirmidhi wanda Imam Al-Albani ya inganta yake cewa shi aikin haji da umara suna tahiyar da talauci da zinubai, kamar yanda ka san an sanya ƙarhi a cikin wuta kaga duk dattin shi wuta yake yi haka, ko kuma an sanya zinariya ko azurwa cikin wuta ai daga an zazawa ta zaka ga duk wata tun tawatsewa take yi, to haka aikin haji da umara yake yi game da adam. Allah datar da mu da ziyartar ɗakin shi, ya datar da mu da aikin haji haji wanda take karbabba, wanda Ubangiji zai yi mana tambarin ba wani abu wanda muke da illa aljanna. Muna tawassali ga wannan zama da muke, duk abin da rai ta kudurci na alkhairi Allah ya tabbatar mata, da abin da yake sharri ne game da rayuwarmu, game da addininmu, game da iyalinmu, muna fatan Ubangiji ya canza mana shi da mafi alkhairi ya nisantar mana da shi. Allah mana albarka yi wa zuriyar mu, albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi, na daga ilimi, na daga dukiya albarka, da sauran kwanukan mu albarka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.